Taron da ya gudana a birnin tarayya Abuja dai ya cimma wannan matsayar haɗin gwiwa tsakanin dukkan masu ruwa da tsaki ne don samar da mafita mai dorewa. A daidai lokacin da ƙarin farashin kowace litar mai ya tsananta hauhawar farashin kayayyaki daga ranar Talatar nan, inda jigajigai da suka halarci taron suka yi kira ga dukkan 'yan ƙasa da su ba da muhimmanci ga shiga aikin gona ga dangadan su riƙa shuka a bisa ƙashin kai don samar da wadataccen abinci da kansu a rage matsalar ƙarancin abinci da yunwa a ƙasar. Shubra Mahmud ita ce ta wakilci babban sakataren ma'aikatar noma da raya karkara na tarayyar Najeriya, inda ta bayyana cewa
gaskiya muna cikin wani hali na matsalar abinci, kuma abun zaka iya kallon shi ta bangare daban-daban. Na ɗaya dai ita gwamnatin tarayya tana da nauyin ta yi wani abu a kai, amma bancin gwamnatin tarayya duk wata gwamnati ta ja ita ma tana da wannan nauyin, kazalika gwamnatin da take karamar hukuma to ita ma tana da shi. Saboda haka dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfi a fidda mutane daga cikin wannan haula'in. Kuma abinda zaka dada yin la'akari da shi shine an samu matsaloli ne, wani kana da yadda zaka yi, wani baka da yadda zaka yi, amma ana akwai wannan harka ta rashin lafiya na mura ta COVID ta yi mana illa kamar yadda ta yi wa sauran duniya illa. Aka zo kankace mu fita daga wannan sai aka yi ambaliyar ruwa ya dada gurgunta al'amarin noman mu a nan kasan. Ana tafa kuma sai aka zo aka fara yakin nan a can Russia da Ukraine. To abinda yasa abubuwan nan suka shafe mu na Russia da Ukraine din nan, nan muke samun abubuwan da muke hada taki to an samu matsala a wajen. Saboda haka wannan ya jawo mana matsala, amma alhamdulillah gwamnati tarayya ta zo ta yi wannan cewa dole a dauki mataki. Kuma shi shugaban kasa ya kawo maganar ya zafafa akai cewa ku mutanen da kuke harkar tsaro ya ba su marching orders, waɗanda duka suke da nauyin su yi abu akan harkar noma kowa yanzu yana kan kafarsa. Kuma muna kokari mu bi wannan doka da yayi da kuma mu tabbatar da cewa an samu maslaha akan abubuwan.
Shubar Mahmud ta kuma kara da cewa
gaskiya mu dama can a ma'aikatar mu ta noma da raya karkara mu tuntuni mun sa mata a cikin hidimomin mu. Dalili ko kashi 70 daga cikin masu ba da karfin su wajen labor a gonaki mata ne. Su ba yadda za a yi mu ci gaba in ba inganta abin da mata suke a cikin harkar noma ba. Kuma abin shine me za a yi musu, shine a tabbatar da suna da kayan aiki.
A wani bangare kuma wakilin ofishin asusun tallafawa noma na duniya a Najeriya ya daidai a Ohifa Ikwe, wanda aka wakilta a yayin taron, ya yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki
this is actually calling for immediate
dauki matakan gaggawa don shawo kan matsalar karancin abinci. Yana mai cewa asusun IFAD na da yakinin cewa idan aka dauki matakan haɗin gwiwa aka kawo hukumomin gwamnati, manoma, 'yan kasa masu buƙatar kayan abinci da kuma sauran masu ruwa da tsaki, zai zama abu mai muhimmanci wajen gina tsarin samar da abinci mai dorewa. Tare da cewa wani bangare ɗaya tilo ba zai iya cimma nasara a samar da wadata cin abinci ga 'yan kasar gabaki daya ba. Shi ma director kuma wakilin ofishin shirin samar da abincin kasa da kasa na Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya, David Stevenson, ya ce ana buƙatar yin aiki tukuru, kuma ofishin sa yana magana da dukkan masu ruwa da tsaki a duk faɗin Najeriya akan batun bayar da shawarwari a game da kawar da matsalar yunwa gaba daya, tare da tabbatar da cewa an haɓaka ci gaban da aka samu a yanzu. Inda ya ƙara da cewa kamata yayi dukkan masu ruwa da tsaki su mara wa juna baya don yin iya bakin kokarin su a inganta abubuwa da gina dogaro da kai a fannin samar da abinci. Tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba Tinubu yayi a ƙarshen watan Mayu, jim kaɗan bayan karɓar rantsuwar kama aiki ne farashin kayayyakin abinci yayi tashin gwauron zabi, inda gwamnati ta ce za ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗen tallafin wajen inganta fannin aikin noma da kuma samar da taki da hatsi ga manoma da gidaje masu fama da tsadar kayayyakin masarufi. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.